karamu kallahu.
Akaramu kallahu.
Akaramu kallahu.
Safar ko bane dadi yomma in ya bu mai girma wanda ake nema ta uban kowa shugaban al'umma shi nake so zan wabige akaramu kallahu akaramu kallahu salatinka da dawa mijin rawala yi gudu sakuka wanda ka bai sala sadadikan sahabai masu kisan gilla sun cika sun girmama sun faɗi Allahu akaramu kallahu shiga bege dole in sa shehu shehu abul abbas ya jini musbahu shehu bazallahi adali bai sulhu bana shige gauzi ai zikirin allahu akaramu kallahu Maulaya sid masoyo ko ina an boye shi kwa yana babu dan haka komai nace kar ka ga laifinmu rabbana kada damar kauna ga masoyo akaramu kallahu wasan yanke san tafi baburki zan yabi ja daidai ta haci kwan aiki san ta lisha kallo jarumi shayaki gaisuwa ta gata nan gare ka uban mulki akaramu kallahu shiri sha lallaba kau da duhun hanya ka rushe shirin kariya ka ta kyamaras kunya sanni shirin Allah da wakar yi gogayya kai ka kariya gumakansu ka kama na kan hanya akaramu kallahu kere an gaji an turje duk lamarin Allah manzalika gaje gashi ka san komai kai ka rike ka aje kai ka dinke duniya kan ka zo ta huje akaramu kallahu sha karfi ko ina an sanka kan ka zo sarkin ka ya faɗi sunanka gashi ya ja kunne in suka zo su faɗe ka an ba su dukan girma babu irin naka akaramu kallahu salahu uban gaske waya kusance ka kai daya ne hadi tu isa ambaka muhammad zuljudi ka ga makayinka kai kadai kake gayya tuntuni dabika akaramu kallahu akwai girma ya fitilar Allah gashi baka komai sai da sanin Allah kai da ganin da ha ka ga shirin Allah dan haka dole in ce mar akramuka Allah akramuka Allah akramuka Allah
akramuka Allah
akramuka Allah
akramuka Allah shakuru kundum ne lafiya aljahi sai kul masduki fardu ilmullahi dole in sara ma ya azimullahi ran walajini ma in ce
ciki ya fi sanin gaibu matsayinsa akwai ne in ka tuna babu wallahi ma aikin nan ya isa ba aibu in aka ce ga na biyu ta shi ka ce babu akramuka Allah ko da zaka bambanta yanzu ka bambanta gobe kake banta a fara ka bibita kar ga su ka jinkirta kuma ga sha'aran tsaiwa kai ka rike tuta akramuka Allah san ka nake oba na kasa kwatanta ka nayi batan turba ke warka nake kullum banga masoyi ba ya banda nake na san ba za ka ki karba ba akramuka Allah
akramuka Allah
kaka bana farkon su kadam kena karshen su kaga jirgi jajan su ka kariya gumakan su ka kore na burnin su ka kulla makotan su arbar da kuka yi sun gani sun gane kuraren su akramuka Allah
akramuka Allah
salamun ala mimun a ummi mun dalu daba daba habibu wasulul mausulu madrasatul kulli adilil ma'adulin san ka nake alhaji akramuka Allah akramuka Allah ba alfanda santalisha baiti ya akramun nasi ya muniral zati zamzam zulmani nasr alfati jawhar jawadu jamiul khairati akramuka Allah
akramuka Allah
sallallahu kunka nake ne ba ah habibullah babakurum fatima ah gagalle ni sunka nake ne ba ya ajiyar allah kai mana albarma akramuka allah
sanadin kowa kai
ka ba Allah sunan Allah kai mana murmushin ka musu da ba mu fita manzan maka da ba mu rahatul arwah akaramuka Allah ina daidai mai tambarin annabuta ka wuce kololuwa ka rufa kasaita wa ka tare ya gudu jancamin jarumta in ka rike arhu zamanin fifita akaramuka Allah abu dole nan na so zan huta bada ne mai bege mai wallalata gani cikin rauni kai ka zan mani gata ko ina ka tsaya mun annai bege a fagen wuta akaramuka Allah akaramuka Allah
akaramuka Allah
akaramuka Allah
akaramuka Allah.